ko guda domin na adam ma yayi haka to ina ya Allah ai abu ne wanda yake tabbas babu wani shakka a cikin shi musanda cewa ita dai magana har yanzu magana da muke iya mu furta ta da harshen mu annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi mana kashedi a saman kanta ba wai a cikin alqur'ani kadai ba aya mun ji ta gabata to kuma hatta da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana kashedi a saman magana da muke furtawa ba dan komai ba sai dan annabi ya sanar da mu cewa kalima daya da mukan iya mu fada da bakin mu takan fa zame mana alkhairi ko kuma ta zame mana sanadiyya ta babban asara ita ce shiga wuta Allah ya kare mu kalima guda tana iya zame mana sanadiyya shiga aljanna in kuma muka yi wasa kuma tana iya mana sanadiyya shiga wuta dalilin kalima guda kawai akan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi musanda cewa shi dai bawa yana iya furta wata kalima kuma sai ta zama wa mushi dalilin yarda ubangijin shi mahaliccin shi dalilin wannan kalima kade sai Allah ya ji dadi kawai sai yarda da shi alhali kai da ka fade ta ma a tunaninka ba komai bane mai dalilin kalima alkhairi ce kuma abu ne kai mai kyau sai Allah ya ji dadin ta kuma sai ya sanya ka cikin wanda ya yarda da su annabi ya ci gaba da cewa la yulqi laha balan alhali wanda ya gayi wannan kalima bai ma kawo akada ita ba Allah ko da ya ji ta sai ya ji dadin ta yarfa'uhu Allahu biha darajatin a dalilin fadar kalimar nan da kai Allah sai ya daukaka darajarka a nan gidan duniya da kuma gidan lahira gaba daya a duniya sai mu ga cewa mutumin nan kullun ƙara daraja yake a huskan mutane kuma mutane suna girmama da shi jama'a irin wannan ba wai mutum ke yin shi ba wallahi Allah ne yake yi daraja dai Allah yake bada ta ba mutum ɗan adam ba so nawa ka san mutum nawa ka sani a cikin rayuwa wanda ba ya da kodala ai tunanin mutane shine in kaji ana sunan mutum ya huta ana gayin sunan shi mafi yawa sai kaji an ce mai kuɗi ne wani to mutum nawa ka sani wanda ba ya da kodala wanda kuma a yau sunan shi ya huta kuma ana kiran sunan shi ba mu mamaki ya akai abin ya tabbata wallahi ba komai bane daukaka Allah ce Allah in ya daukaka mutum ya bashi daraja to fa sai ka gani duk kowa yana girmama da shi magana mai dadi kalima mai dadi a bakin ka in ka hodi musanda cewa tana zama nasiha ce ga dukkanin mummuni kuma tana zama istighfarun fil khalwati Allah tabaraka wa ta'ala tana iya zamantawa dalilin yafewar zunubanka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda take iya daukaka darajarka a wajen Allah yadda ma kai ba kai zaton haka ba sai ka iske ashe kai ma kana cikin waɗanda suke da daraja a wajen Allah ta'ala in muka diba kuma a gefe daya akasin haka ma'ana magana wadda take an furta ta kuma wadda ba ta da amfani ba ta da kima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi babu wani bawa wanda zai yi magana da wata kalima da bakin shi alhali kuma kalimar nan mummuna ce to sai Allah ya hushi da shi la yulqi laha balan shi kuma tunanin shi ma kawai kalimar tunda dai batsa ce ko zagi yayi kawai bai ma kula ba ya furta ta kawai bakin shi ne ya hudu kan shi yadda ya gara shi kuma ashe a wajen Allah ya jayo aiki babba ya hawi biha fil jahannama a dalilin haka inda zai koma ga Allah a wannan lokaci hoda wuta zai shiga jahannama dalilin wannan kalimar kawai da ya furta wallahi da a lokacin zai koma da huta zai shiga wannan hadisi ne sahihi bukhari ya rawaito shi mu yi lissahi mu tsaya mu yi tunani dangance da dukkanin maganganu da zamu furta da bakin mu musamman wurin da muke ganin cewa kawai mun faɗi abin da muka ga dama kuma ba yadda za a yi da mu kuma dole kowa ya saurare mu to nan mu tsaya mu yi lissahi mu dinga tantance kalmomi da muke furtawa a bakin mu Malai ce ai innahu lam yazunnu annaha satablughu ma balagat dukkanin mai fadan irin wannan kalmomi shi fa a tunanin shi ba za ta kai ko ina ba alhali ita ko ta wuce yadda yake tunani rubama qalaha istihza'an wasu kalmomin ma malai ce mai fadan su kawai ya fade su ne domin izgilanci kawai izgili ne yasa ya fada haka ko kuma sokoriya ko kuma raini ne yasa ya fada haka ko kuma kazafi ne ya niyya ga wani mutum fakanat hiya sababu halaki to irin wannan kalmomin so da yawa sukan zama su ne dalilin halaka sukan zama dalilin halaka shi abu na uku kalima da muke furtawa da bakin mu mu san da cewa tana iya zama mana asali na faruwar wani bala'i a cikin rayuwa Allah ya kare mu tana iya zama asalin faruwar bala'i a cikin rayuwarka kalima kawai da zaka furta malai ce walima ta'ajjaba mu'az bin jabal radiyallahu anhu wa sala akan shi ne mu'az dan jabal Allah ya yarda da shi sai mamaki akan haka sai yake tambaya wa inna la mu'akhazuna bima natakallam bihi wa shin annabi shin wai mu din maganganun da muke yi kawai shin a ranar kiyama Allah sai ya kama mu akan su ya ar-raddun nabawi akan haka annabi sai ya bashi amsar da duk wanda ya saurare ta a wannan wuri sai da zuciyar shi ta girgiza wannan ko a dan tsaida su ma din da ba wani zahi ake ba ba komai ba akwai mura kuma tana da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ba mu Mu'az dan Jabal amsa akan haka amsa da hairi ta girgiza zukatan waɗanda suke wurin sai Annabi ya ce mishi sakilat ka ummuka ya Mu'az ma'ana mahaifiyarka kama a ce mahaifiyarka ta ga mutuwarka ya kai Mu'az ko ko taso mutuwarka ya kai Mu'az kamar salo ne na magana a cikin Larabawa in mutun ya fade shi in aka gaya mashi yana nihin abinda ka fadin nan ba abu bane mai kyau kuma yayi nauyi sosai abinda ka fada to shine Annabi sai ya gaya mai Mu'az wannan magana domin nuna cewa abinda ya fada gaskiya abu ne wanda yake yayi nauyi yaya za ka fadi kalima kai abu kuma Allah ba zai tambaye ka ba shi ko tambaya ce yi ana shi tunani zan yi magana kuma har Allah ya tambaye ni a ranar kiyama saboda mi da wuri kaza na ce kaza wuri kaza na ce kaza to sai Annabi ya bashi amsa haka Annabi ya ci gaba da cewa wa hal yakubbu an-nasu fil nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'id al-sinatihim ya kai Mu'az babu wasu mutane a cikin wuta ta jahannama wanda Allah ya sa su wuta wanda za a kifar da su a saman kan huskokinsu wanda za a kama wanda za a daure su a wajen makogoransu Annabi ya ce illa face dalilin abubuwan da halsunansu suka fada hal shi yake janyo musu wannan azaba a cikin wutar jahannama ashe babban abu ne ba karamin abu bane wai ba maganar tambayar ka ba zai a'a duk mutanen da ka gani Allah ya kifar da huskokinsu a cikin wuta kuma an daure su ta hanyar makogoransu to waɗannan mutane ne wanda halsunansu suka jayo musu wannan magana ashe anan sai mu gane da cewa ba karamin abu bane tsaya kai furta magana da halsunanmu wanda take ba ta da kyau ko kuma wanda take mai muni a cikin rayuwa har gara kai shiru daga furta waɗansu abubuwan wanda suke ba su da kyau domin mi wai ba mutumin da ya taba ka ba kai hushi ko ko a'a waɗanda kake so ka gwada musu ka iya magana ba su bane matsala mala'ikan da suke biye da kai suna rubutawa nan ne matsala gare ka domin su wadancan in sun ji ka dariya za su yi kawai shikenan amma mala'ikai ko wallahi sun rubuta kuma abin da ya riga ya fito ba zai koma ba zance ya kare akan haka mu kiyaye ɗan uwa mu kiyaye shine mala yace innaha alhasa'id haka ne sakamakon irin wannan kalimomi da harshe yake furtawa mala yace fakan faka annal umra mazra'atun shi da rayuwar dan adam musan da cewa kamar gona ce wal lisanu huwa allazi yabzuru harshe kwa shine yake zama tsuro shi yake zama tsuro a cikin wannan gona wa yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama laysa illa jinniyun lima zara'ahu aw janiyun lima zara'ahu hadha lisanu fi dunya ranar tashin kiyama ba wani wuni bane face wunin da ake kalato wuni ne na kala akan mi abinda harshen mu ya furta a rayuwar duniya ran kiyama ne ake kalatta rayuwarka gona ce a harshenka tsuro na shibkoki da suka fito ina ake kalarsu to sai ranar kiyama ranar ne za a yi kala na ita wannan harshe naka Allah ya sa mu dace bangare na biyu kamar yadda nace za mu yi bayani saman kan cuta ko kuma nam batanci na harshe shine mu gane ko ƴan uwa a nan wurin mu gane da cewa ita hawa ga duniya da muke rayuwa cikin ta a yau wallahi tana cike da hadari babba dangance da haka ya zama wajibi akan mu mu san da cewa maganganun da muke faɗa kuma abubuwan da harsunan mu suke shiga ciki alhali mu bamu ba abubuwan muhimmanci ba mu san da cewa in dai marasa kyawo ne to wannan ba karamin bala'i bane ba wai kuskure kadai bane na baki in aka yi a ce kawai shikenan an hodi ya wuce a'a mallai ce bal hiya jarahatun fi jasadil umma mu san da cewa wani ciwo ne wani gurbi wani miki ne muka nasa a cikin rayuwar al'umma dalilin wannan kalimar da muka fada wa akalul lil hasanat kuma kalimomi ne masu cinye ladan suna cinye ladan mu kama yadda ka san a hura wuta tana cin kara to haka ne muke naso kalimomin da ba su da dadi kuma suna cinye ladan mu kama ta akulun narul hataba mallai yace yadda ka san a hura ma wuta kara haka take cinye ayyukan mu da ladan mu na harko ga malati na harko na harshe algiba yi da mutane yi da mutun mallai yace faqihul majalisil masmuma shine dan huran da yake da kai a cikin wuraren zama waɗanda suke ba wurin zama na alheri bane menene hure ma'ana shine abinda aka hiso aji a wasu wurare wasu majalisi fada in ba a yi da mutane ba kamar fada ba ta yi ba ke dole ne sai an dan wasa harshe an dan wasa baki saman kan yi da mutane to wannan fada ta yi muni domin dalilin wannan aiki da ake aikatawa da harshe wanda yake aiki ne mai hadarin gaske mallai ce algiba hiya an tazkura akhaka musanna cewa yi da mutun ne ba komai bane shi illa ka dinga magana sama dan uwanka akan abin da shi ba zai so ya ji shi ba kai ko sai ka zo ka bude a cikin mutane ka hade shi alhali kuma bayana ka hade shi kuma bayana sawwaraha Allahu ta'ala Allah ta'ala da kanshi ya kwatanta irin wannan yi da mutun din Allah ya ce yaqsha'irra lahu al-badan abu ne wanda yake jiki ma in ya ji shi sai ka ji duka yayi tsambaya jin dadi qala Allahu ta'ala kanshi ne ma Allah ya fada wala yaqtab ba'dukum ba'da kada dai kada shashan ku ya kasance yana yi da shashi kada ku yi haka ayuhibbu ahadukum shin kun so a ce ga wani nan ɗaya daga cikin ku an ya kula lahama akhihi wai shi ya dauki naman wani a cikin ku naman shi ɗayan ku ya dauki naman dan uwan shi yana ci da bakin shi kun so haka kai ka so a ce kana cin naman dan uwanka naman yayyawur maitan alhali bayan ya mutu ka dauki naman shi kana ci wa karehtum Allah ya ce tabbas mu kun so a ce haka ba wane ne zai so a ce ga dan uwan shi ya mutu kuma yana yankan nama yana ci, ba kun so a ce haka ba. To yi da mutum nauyin shi haka yake a wajen Allah tabaraka wataala, abu ne mai nauyin gaske, baya da kyau, Allah baya son haka. Malai ce ta'ammalu, mu tsaya mu yi tunani. Lam yaqulillahu akul lahmu akhihi, Allah ba yana nihin ba wai wanda yayi da mutum kamar cin naman dan uwan shi yake da gaske. Bal qala maytan, wai ba a halki ba da ran shi ba a mace. لأن المغتاب لا يستطيع الدفاع عن نفسه سبب مي سبب شي مي تين ناما مي يي ده متين با زي iya kare kanshi ba tamaman wanda ake yi da shi afwan ba zai iya kare kanshi ba tunda kaman mace ce yake tunda a lokacin baya ko fa hal yarda aqilun shin atkin ku akwai mai hankalin da zai yarda an yajlisa fi majlisin ya zamna a wata fada watuda amamahu jussa akhihi liyakula minha akawo kuma gawar dan uwan shi ya dinga yankan naman shi yana ci yace haza halu man yaftabu nas wannan shine halin da mai yi da mutun yake shiga cikin shi kala daya ne a wajen Allah ta'ala abu na biyu bangaren malati na harshe mala yace annamima mutun ya zamanto mai hada mutun da mutun annamimanci mushilatul fitna mala yace wannan shike hura wuta fitina akan haka mala yace annamimatu hiya naqalil kulli naqalil kalami bainan nasi bi qasadil ifsad annamimanci ba komai bane face yada zance a cikin mutane wanda kuma manuhar yada zancen na ita ce haddasa banna kawai a cikin al'umma mala yace huwa allazi yanqulu yanqulu nam misali shine irin zancen da ake yadawa sai a ce qala fulana anka kaza mana wani wani shi yace akan ka kaza wani yace kaza a saman kanka li yahdimal buyut ba dan komi ba mai hodin haka yayi shi ne sai dan ya ruguza gidaje wa yufarriq bainal ashab ya raba tsakanin abokanai da kuma masoya da suke tare da juna yayi haka ne kawai dan raba kawunansu da farko mala yace hukumuha inda Allahi azim mu san da hukuncin yin haka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wallahi yana da girma hukuncin wanda yake haka wallahi a wajen Allah babba ne qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa cewa la yadkhulul jannata namam babu wani mutum dan adam da zai shiga aljanna kuma alhali mai hada mutum da mutum ne babu shi wanda zai shiga aljanna kuma shi ko mai hada mutum da mutum ne akan shi malai ce qala al ulama malamai masana na addini sun fada cewa annan mamu kaga mai yi da mutum yafsudu fi sa'ati ma la yafsuduhu as-sahir fi sana la ba mai yi da mutum mai hada mutum nake cewa annamimi mai hada mutum da mutum yana bata rayuwar al'umma a cikin awa daya abinda boka ba zai iya bayi a shekara ai ba nan da zai cikin al'umma a awa daya to boka yema ba su iya yin shi a shekara guda domin shi mai hada da mutum wallahi ba karamin bala'i bane akan haka ba wannan fada ta malumai ke fahazar malai ce to mu kiyaye mu ji tsoron yin haka an takuna baridan lishaitan domin kada mu zamanto mu ne masu isa da shakon shaitan domin mu hada da mutum mu yake yi shaitan ke zuga mutanen kai ko haka isa da sakon a shekar da mu zamanto hadiman shaitan wannan shine abun nihi dan kula qila wa qala kada ya zamanto kullun kai fadarka kila wa qala ne kawai an ce kaza to irin wannan baya da kyau malati na uku a saman kan abinda ya shahi cuta harshe cuta ta uku shine ni alkazibu ƙarya wannan ita ma cuta ce babba a harshen mutane dan adam malai ce mu kira ta da sunan baridul fujur wurin isar da sakon fajirci wurin isar da sako na fajirci ga ma'anarta mala yace alkazibu yahdimu thiqa musan da dai ƙarya wallahi mai yin ta ba zai taba samun aminci na mutane da yadda su ƙarya ne din mai ƙarya babu shi babu samun yaddan mutane har abada domin mi Hausawa ma suna cewa a cikin harshen Hausa shi mutunci madara ne in ya zube kuma baya kwasuwa madara ta zube a cikin rere a ƙasa a ce a kwashe ta duka misali gram na biyu na madara ya zube a ce to sai an kwaso duka gram biyu ya dawo ka gani akwai aiki ko da an samu dai abin da zai samu baya da yawa to makaryaci haka yake a huskar mutane a huskar jama'a idan ya kasance an san mutum da ƙarya makaryaci ne to fa ya ƙara yin daraja kuma shikenan ko da za a tsaya a yi hira da shi hira ce irin ta mutum ya ga wawa sai a dinga dan cinkura shi dai yana magana dai ana dariya ma'ana wawa ke shine abu ne malai ce ƙarya tana sa kabadda yaddan mutane a saman kanka wayajiru al-abdu ila aqbahi al-a'mal wayajiru al-abdu ƙarya tana janyo mai yinta zuwa ga mai aikata ayyuka munana dalilin dawama akan ƙarya to wallahi tana janka kuma ka aikata ayyuka na saban Allah wanda suke munana ne qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a nan wurin cewa wa iyyakum wal kadhiba ina muku nasiha ku kiyaye ƙarya fa innal kadhiba domin ita ƙarya yahdi ilal fujuri tana kai mutun zuwa ga fajirci aikata ayyuka wanda suke na saban Allah wa innal fujura shi kuma fajirci yahdi ilan nar babu sakamako gare shi sai dai ya kai ka wuta kawai shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malai ya ce wal kadhibul yawm amman ƙarya a yau lam ya'ud bil lisani faqat musanna cewa ba da harshe kadai ake yin ta ba bal fi rasailil wasaf ƙarya tana nan cikin sako da mutane suke aikawa a wasaf ƙarya kala kala wanda in bi za ka yi auni ba ka iya lissafata ƙarya da za a aiko cikin wasaf to duka matsayin su guda ƙarya dai sunanta ƙarya wa nashrul isha'at domin a nan ne ake yada jita jita wal akhbar al kaziba da labarun ƙarya allati taru'u an nas wadda take rudar da al'umma wata dalliluhum kuma tabadda mutane wannan ƙarya kenan da kuma irin cutarwa da take yi dangance da al'umma kenan malai yana so ya kwatanta mana a yau ba da harshen kadai ba har da waɗannan abubuwa na zamani wanda zamani ya zo da su irin su WhatsApp ba shi kadai ba irin su wani abubuwa da sauransu Facebook da sauransu malati na hudu na harshe malai ce as-sukhriya wattanabizu bil alqab magana ta daukan kai kalimomi da zaka fade su domin daukan kai a gaban mutane wattanabiz da kuma yada sunaye munana sunayen da suke mummunan suna ne a kan mutane akan shi ne malai ce al-istihza'u bi khilqatihim aw arzaqihim aw lahajatihim malai ce su dai waɗannan kalmomi a cikin su misali akwai abin da yake da alaka da mi wadin misali mummunan kalima dangance da halitta wani mutum Allah ya mishi wata halitta sai ka dinga wadin mummunan kalima a saman kanshi a diba kanshi yanda ka san sahani ko kuma yanda ka san kaza saboda Allah in kai irin wannan magana to da wa kake a ƙarshe ka gani shi dai ba shi yayi kanshi kuma kai da aka yi ka mai kyau shin anya kai ka zaba kai ma da kake kana da kyau din kai ma ba zaba kai ba shi ma haka kuma ba zaba yayi ba shi ma haka ya samu kanshi haka Allah ya shi yanan mu kiyaye shine malai ce na farko irin wannan kalamman da kuma sama arzikin su misali wani arzikin shi Allah wadan kudin da gare shi ina amfani wane ai gara ma arzikin dan karuna da irin arzikin shi misali kai fa wata kila baka da wani abu illa kawai wata kila bai baka ba ko ko dai ka nemi wani abu hallo baka samu ba dalilin shi kuma sai ka kafa minbari kuma na zage shi wannan bawan Allah dalilin arzikin shi alhali wa yake ba da arziki Allah ne yake bada dai har yanzu shi ma ba shi ya ma kanshi ba Allah ya bashi kuma kai ma hankali ne ma Allah zai baka aula hajatihim ko kuma magana su da suke yi sai ka ji an ce in yayi magana kaza kaza ake irin waɗannan abubuwa ne wanda ba su da kyau domin Allah ya faɗa cikin Qur'ani da kanshi yace ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ya ku wanda kuka imani da Allah kada ku dinga cin junan ku tsakaninku kada ku dinga cin diddigen junan ku tsakaninku saboda hakan din shine zai zama alkhairi a gare ku domin ku tabbata samun kan zaman lafiya mallan yace kam min kalimatin sufuriya kasarat qalban so da yawa kalmomin da suke in ka saurare su ba su da kyau ko kuma kalmomi ne waɗanda aka gaya ma wani wanda ba ta da kyau a kan shi so da yawa zaka ga ta karya ma zuciya yawa ne kaza din shi ma kaza ne kaza aka yi kaza sai kaga zuciyarka ta karya wa hazanat nafsan so da yawa ma aka faɗi wasu abubuwan ko wata mummuna ba'a in aka ma mutum ko wani abu to zaka iske kai a ƙarshe haushi ma abin zai baka baka ji daɗin haka ba ka gani wa sahibuha yatahak alhali shi kuma wanda ya faɗe ta wai gaggaba dariya yake yana ga cewa yayi wani abu da zai burge mutane farubama kana hazal maskur minhu inda Allah waliya muqarraban alhali wanda ake ce ma kanshi din nan kamar kaza in ya wuce wallahi aka iya samun cewa a wajen Allah waliyi ne kuma yana da daraja babba a wajen Allah kai ko kana faɗi kana ta dariya kuma Allah yana jinka ashe akan haka akwai matsala fa ta'ada Allah ta'ala fi awliya'i in haka ko kamar cin mutuncin wanda yake da daraja a wajen Allah ma'ana yanzu da Allah kake magana ba da shi kake magana ba akwai matsala akan haka bangare na uku wani irin cutarwa yake da kwai durarun min aqwali salafi nan wurin afwan zamu ga yanda sahabbai da waɗanda suka gabace mu yanda suke yi domin kiyaye harsunansu domin mu dauki darasi akan haka mallan yace linanzura al'an da yanzu mu diba yadda ya kasance waɗanda suka gabace mu akan imani yaya suke yi wa kaifa kanu ya ta'amaluna ma ahad yaya suke domin kiyaye wa ga matsala a harsunansu na farko kana abubakar siddiq radiyallahu anhu yamsaku bi lisanihi wa yaqul abubakar Allah ya dada shi sayyidina abubakar ya kasance yana kiyaye harshen shi wani lokaci ma hawhadi yake hazal ladzi awradani almawarida sai gwada ce wannan shine abinda nake tsoro ya tura ni wurin da ni ban kai ba ibani so an kai can wurin sai gwada harshen shi wannan shine nake tsoro ya kai ni wurin da bani so an kai haka yake hodi kenan sai yana kiyaye harshen shi a kowane lokaci fa iza kana siddiq in ya kasance abubakar siddiq da kanshi wanda yake da garanti yana da sheda tun daga Allah ta'ala cewa shi mutumin kwarai ne kuma an ba shi labarin aljanna in ya zamanto shi da kanshi yana kiyaye harshen shi to ina ya niyya kai kenan anan akwai darasi babba ibn mas'ud abdullah dan mas'ud Allah ya dada shi shi ma ya kasance haka mutum ne mai kiyaye harshen shi akan haka abdullah dan mas'ud yake cewa wallazi la ilaha illa wallahu allazi la ilaha ghairahu na rantse da Allah da babu wani mahalici bayan shi ma alal ardi shay'un babu wani abu a doran kasa ahwaj ilayya ahwaj ila tul sijini min sijinil lisan babu wani abu a doran kasa wanda yake nike kokarin kamar in sanya shi kaso fa tamkar kasan harshe ni daga gare ni kullun nike kokarin in sanya shi kaso tamkar kasan harshe